A yau ne ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin faɗakarwa akan cutar tarin fuka tun a shekarar 1982 ne dai hukumar lafiya ta duniya ta ƙaddamar da ranar 24 ga kowane wata na Maris domin faɗakarwa game da cutar ta tarin fuka. A wasu alƙaluma da hukumar lafiyar ta duniya ta fitar dai ya nuna cewa mutane miliyan 9,600 ne suka harbu da cutar ta tarin fuka a shekara ta 2014. Yayin da a ciki mutane miliyan 1.5 ne cutar ta hallaka. Jami'an kiwon lafiya a nan jihar Niger dai sun gudanar da jerin gwano domin faɗakar da jama'a game da wannan cuta ta tarin fuka. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger.
Shine muna ƙara son mu faɗakar da kan jama'a kan cewa kan wannan cuta din, su sani din dan mutum yana ya kama da wannan cutan ya san ya iya ganewa cewa ga abin da ke damun sa. Muna kan cewa jama'a cewa dan mutum ya ga yana tarin kuma ya wuce sati biyu sannan ya ga tarin bata tsaya ba, mafi yawanci za a ga kila ya sha maganin ciwon tari ko ya sha antibiotic kaman su ampiclox makamancin sa, ya ga dai tarin bai tafi ba, to yayi tunanin kila ciwon tarin fuka ne. To muna kuma kiran ga jama'a sai ya ga kuma mutum yana yawan zufa da dare, yana zufa mai gan kuma yana dan ramewa, sannan kuma ya ga yana zazzabi kadan, sannan kuma ya gani ko yana tarin kuma yana fitar da tari, yana fitar da jini. To muna tunanin cewa illa tarin fuka ne, so muna son jama'a su fito su zo asibitoci.
A jihar Niger dai mutane 1,611 ne suka kamu da cutar a cikin shekara ta 2015. Daga ciki mutane 883 ne aka yi ma magani, sannan mutane 66 suka mutu, yayin da mutane 24 suka tsere daga ɗakin shan maganin. Babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Ibrahim Tipping ya tabbatar da cewa a yanzu dai suna da maganin cutar na tarin fuka kyauta.
To tun da dai yanzu akwai magani kyauta, wurin gwaje-gwaje kyauta, faɗakar da kai kawai da wayar da kai na al'umma ne kawai ya rage mana a san cewa gashi ga abin da ga ciwon tarin fuka ke kawowa, ga inda za a samu magani, abin da ya rage mana kenan.
Bayanan likitoci dai sun tabbatar da cewa shigowar cutar sida ne babban dalilin da yasa cutar ta tarin fuka ta ƙara bunƙasa a duniya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.